Beat by KDS Records. Exclusionary for KDS Records.com.
Word! Swap B! Yeah. Mullet. Mullet. All this. Mullet. Mullet. All I see is moonlight.
Na kwanta na tashi da safe. All I see is moonlight. Hasken Ubangiji ya haske kako bafi tilla. Na kwanta na tashi da safe. All I see is moonlight. Hasken Ubangiji ya haske kako bafi tilla. Ko bafi tilla. Ko bafi tilla. All I see is moonlight. Ko bafi tilla. Ko bafi tilla. Ko bafi tilla. All I see is moonlight. Ko bafi tilla.
Kwanciya nake da bege zanga safiya ba iko na bane aikin ubangiji na gaskiya shi kan kiyaye hanya ko a cikin tafiya kan kare mana bala'i har da rashin lafiya in ba zauna ba me yasa ya ban araye alherin sa ne ta cire ni cikin maye shine mai sa makaho ya gangari har kurma ya ci bari kan ba ma hikima ga me gari na san wannan numfashin bazan iya saya ba ko an bani rancen bazan iya biya ba hasken fitilla kadai bazai iya haska ni ba shi yasa wata da rana su ja mun gaba ya ubangiji gane nan da godiya nake ka fi tare da ni kaman tumaki a karke cuz all I see is moonlight hasken ya fi misali ka bani abin da na roka har da kari
na kwanta na tashi da safe all I see is moonlight hasken ubangiji ya haska kako ba fitilla na kwanta na tashi da safe all I see is moonlight hasken ubangiji ya haska kako ba fitilla ko ba fitilla ko ba fitilla all I see is moonlight ko ba fitilla ko ba fitilla ko ba fitilla all I see is moonlight ko ba fitilla
ina cikin duhu abubuwa na ta faruwa tunda na karbi yesu haske ya shigo rayuwa ina ta cin gaba kofa ana ta buduwa I never thought yesu kristi ne yake ta mun da na daga idanuwa na dubi ubangiji na san dama muryan sa ne nake ta ji haske ya shigo ina duhu ya ware duk ayyukan iblis shi ya warware we are the light of the world are you one fitilla ce sai kai da gaske ko zaka yi dace a house on the hill can never be hidden live your life like tomorrow's gonna be eaten stay focused ubangiji yayi aikin sa ba za ya bar mu ba dan mu ne masu bin sa moonlight moonlight see is moonlight moonlight yo moonlight all I see is moonlight
na kwanta na tashi da safe all I see is moonlight hasken ubangiji ya haska kako ba fitilla na kwanta na tashi da safe all I see is moonlight hasken ubangiji ya haska kako ba fitilla ko ba fitilla ko ba fitilla all I see is moonlight ko ba fitilla ko ba fitilla ko ba fitilla all I see is moonlight ko ba fitilla na kwanta na tashi da safe all I see is moonlight hasken ubangiji ya haska kako ba fitilla na kwanta na tashi da safe all I see is moonlight hasken ubangiji ya haska kako ba fitilla ko ba fitilla ko ba fitilla all I see is moonlight ko ba fitilla ko ba fitilla ko ba fitilla all I see is moonlight ko ba fitilla
Mix and Master by KDS.